Jami'in jin kai na majalisar Stephen Obirian a sanarwar da hukumar ta fitar ya ce wannan hanya ce ta ceto in gudun hijirar don al'ummar yankin maza da mata sun ji jiki don illar 'yan ta'adda. Hakanan wannan ya zo ne daidai lokacin da rahoto mai inganci ke nuna in gudun hijirar da ke sansanonin gwamnati na mutuwa saboda rashin wadatar abinci, inda kusan kullum kimanin mutane akasari yara 30 kan mutu.
We provide further financing vehicles to help Nigeria achieve its agenda for change. The humanitarian situation in the northeast is particularly worse.
Nan ma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ne Ban Ki-moon isharar fagen da ya kawo wannan tallafin na nuna ƙarawa Najeriya taimakon kuɗi don kawo sauye-sauye masu ma'ana. Halin niƙasu da jama'a ke ciki arewa maso gabas babban abun damuwa ne.
We are working with partners on the ground to scale up humanitarian.
Za mu ci gaba da haɗa kai da sauran hukumomin tallafi na duniya don kawo yankin nan agajin gaggawa. Amina Ummul Khairi Bibi Faruk ta hukumar 'yan gudun hijira ta Najeriya ta kwatanta kuncin da 'yan gudun hijirar ke ciki.
Bari in baka misali. Likita ce a France aka haife ta, ta je ta karanta likita a Rasha, ta dawo tana director ɗin likitoci a Tunisia da Sudan da ina ne. Rayuwa sosai da jalin ya zo ya samu a garinsu ta gudo Najeriya, ba ta san da mijinta ke, ba ta san da 'ya'yanta biyu suke, ba ta san da ɗanta ɗaya yake ba. Guda ɗayan da ta samu take rike da shi ko ina tana ran da shi tana tsoro shi ma ko za ta waye gari ta gaba a ƙarƙashin gada ayanya ta ringa kwana a dan muka sabo ta.
Shi ma babban hamsa rundunar sojin ƙasar Najeriya Laftanar Janar Tukur Yusuf Bura ta yi ya ce rundunar za ta ci gaba da ba waɗanda ƙalubalen tsaro ya shafa magani kyauta.
Bayan aikin soja da muke yi muna kuma aikin agaji, to yana cikin ayyukan da muke yi. To za mu jawo jama'a kusa da mu kuma mu tabbatar cewa aikin namu ba wai kawai yaƙi bane kullum, amma muna lura da jama'a, mu ba mutane ne, mu ba muna tausayi kuma muna neman jama'a su goyi bayan mu.
Ado Malam Madalla dan kasuwa ne dake tallafawa 'yan gudun hijirar.
To tunda kuma Allah ya riga kawo shugabanni masu adalci, muna ganin za su iya gina mana gurin mu da muka rasa ta. To ai babu amfanin mutum yana faman zai gina ma gida kuma kana faman yakansa. Saboda abinda ba za mu yi da hannu ba sai mu sa gwamnati ta kawo magani wanda ta'adi aka zo 'yan ta'adda suka bata musu gidaje a gyara, waɗanda ba su da abinci a basu. Yanzu ina tabbatar maka Janar Buhari ya bada order akai 20,000 metric tons na abinci zuwa North East State Feeder. Duk wanda yake wannan area State Feeder zai ji labarin ana kaiwa abinci wanda ba a taɓa yi ba a baya.
Duk wanda ya je sansani 'yan gudun hijira na asali a yankunan da Boko Haram suka daidaita zai iya zubar da hawaye, don ga yara ba iyaye, ga mata ba mazaji, ga wasu mazajin kuma ba kokobo aljihunsu, kuma ma suna jin yunwa. Nasiru Adamu Malik, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.